wannan bature Allah ka tsine miki Allah ka gaugauta shi zuwa jahannama Allah ka hada shi da cutar kanjamau jama'atar shi da yayan shi da uwar shi da uban shi da kakan shi ku saurara ku ci ga wani furci da wani arna ya yi shi a rubuce wani bature a watan November 1991 wanda ake cewa Jack Castle yake cewa this is a terrible thing to say in order to stabilize world population we must eliminate 350,000 people per day yace idan har muna so population na duniya mu maida shi mu daidaita shi ya tsaya yadda ya kamata to dole mu samu hanyar da a kowace rana zamu kashe mutum 350,000 a kowace rana yace idan ba ana kashe mutum 350,000 a kowace rana ba to ba yadda za a yi population na duniya a maida shi yadda ya kamata a maida shi kai wannan har da shi ma Allah ka tsine mashi Allah ka kara tsine mashi ka kara tsine mai da family na ta gaba ɗaya suna kan raiza yanzu ba wannan ra'ayin za ku yi mamakin ya kirkiro cutar kanjamau wai ina so ne ku gane cewa za su iya kirkiro cutar kanjamau don su gama da ku to ku saurara ku shi akwai wani arne da ake cewa Bertrand wato Russell a cikin wani littafinsa wanda ya sa suna The Impact of Science on Society tasirin kimiyya akan al'umma ga abin da ya faɗa a cikin wannan littafi nashi yace at present The population of the world is increasing. War so far has had no great effect on this increase. If a black death could be spread throughout the world, once in every generation, survivors could procreate freely without making the world too full. Yake cewa, a halin yanzu adadin mutanen duniya yana karuwa da ta wuce hankali. Yace yaƙe-yaƙe da ake ta yi a duniya wa'inda da muke murna za su rage yawan mutanen duniya shi yasa suke ta cin nufi tana ƙasashen ku ka taɓa jin ana yaƙi a Amerika ko a Ingila sai a ina sai a ƙasashen ku suwa suke ƙirƙiro shi mu nan Najeriya wata irin hanya ce ba a bi ba a ƙirƙiro abin ya gagara duka ta kashen da kuke ji ku saurara ku ji idan Bature yace baƙaƙen fata yace black ko yace color man to abin da yake nufi duk mutanen duniya banda Bature shi kadai a wajen Bature kai baki ne Balarabe is a black ba India black ne idan kai ba Bature bane kai black ne saboda haka da Bature ka ji ya ce black su mutu to duk da wayannan yake nufi duk Laraba black ne a wajen su ba India black ne a wajen Bature Bature shi kadai ne white man yace a halin yanzu mutanen duniya sun yi yawa yace yaƙuƙuwa da ake a duniya mun ɗauka zai rage yawan mutanen duniya mun ga ba wani tasiri da yaƙuƙuwan su kai ba su rage mutanen duniya yadda ya kamata ba yace in za mu ɗauko hanyar da za mu watsa mutuwar baƙaƙe ko ina a duniya su ta mutuwa yace to wannan zai sa waɗanda suka cancanci su rayu turawa kenan sai su rayu a duniya su ci gaba da haihuwa ba tare da sun cika duniyar abin ya yi yawa ba wannan Bature shi ma Allah ka zine mashi ka kare tsine mashi to ku saurara ku ga wata magana mai ban tsoro wanda wani Bature ne yake ya faɗa PW Botta wani arne ne shi lakta ma yake wa turawa yake cewa kar su ɗauka wai baƙaƙe su ma mutane ne kamar su turawa yace baƙaƙe dan mun kashe su ba laifi muke ba yace kar ku ce suna da hannu da kafafuwa da idanuwa irin namu yace ai idan ka lura shirwa takan zo ta dauki dan tsako ta cinye shirwa da dan tsako duka sun yi kama da tsuntsaye ne su dukan su yace to shirwa ce ta laifi da ta cinye dan tsako ko dan tsako ne laifi da aka cinye shi yace yadda duniya take kenan saboda haka baki shi ne dan tsako mu ne shirwa in mun cinye ba mu aikata laifi ba yace kuma wani zai ce bakake sun yi kama da mu a wajen halitta yace to yanzu ka dangare dan yayi kama da kada sai a ce shi